kamar yadda jama'a suka sani shugaban rundunonin sojan Najeriya General Christopher Musa ya dade yana kira da murya mai karfi cewa ya kamata wannan mutum a ta soke shi a kawo shi Najeriya ya ta kira ga dukkan jami'ai da kuma hukumomi na gwamnati da ma na kasashen waje waɗanda suke da alhaki wajen dauko wannan mutum a dawo da shi Najeriya domin ya fahimci shari'a so mu yi murna sosai da jin wannan labari
Kakakin sojojin Najeriya kenan Brigadier General Tukur Gusau ke mai da martani kan kamun da jami'an tsaro a kasar Finland suka yi wa daya daga cikin jagororin yan awaren Najeriya wato Simon Ekpa a can kasar ta Finland wata sanarwa da rundunar yan sandan kasar ta Finland ta fitar ta ce ana tuhumar Simon Ekpa da mukarrabansa guda hudu bisa tunzura jama'a da kuma daukar nauyin ta'addanci kasar Finland na zargin Simon Ekpa da jagorantar tsara tafka aika-aika akan faran hula da ma hukumomi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya daga can kasar jagoran masu bincike a Finland Otto Hiltonen ya fara cewa wanda ake zargin na gudanar da ta'assarsa ne ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kuma ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya nemi a maido da shi Simon Ekpa gida Najeriya don ya girbi abin da ya shuka
the issue of the iPod man Simon Ekpa we have also taken the challenge of Federal Gomez
General Christopher Musa yace batun wannan dan awaran na iPod Simon Ekpa muna daukar gabarar kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar harkokin kasashen waje ayi kokarin maido da shi gida don fuskantar hukunci akan irin ta'asar da yake tafkawa da ke janyo ana kashe yan Najeriya da yawa a don haka muna son kasashen duniya su yi abin da ya dace don tabbatar da an dakatar da shi kuma ya fuskanci hukunci
He has been stopped and been prosecuted for what he is doing.
Simon Ekpa da ya ce yana gugurmayar neman yancin al'ummarsa ta yan kabilar Igbo ne a kudu maso gabashin Najeriya. Amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari.
Propaganda, a lot of propaganda of what they are doing.
General CG Musa ya ce tsabagen farfaganda ne kawai. Suna cewar neman yanci suke yi. Ba wani neman yanci. Masu tafka ta'addanci ne kawai. A yakarsu da muke yi a cikin daji a yankunan su mun sha ganin yadda suka yayyanka mutane kuma babban hadarin anan shine yadda wasu daga cikin mutanen yankin suke musu ganin masu nema musu yanci alhali ba haka bane kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Christopher Musa to yanzu da yake an cafke wannan dan ta'adda a kasar Finland ko mai headquarters tsaron Najeriya za ta ce tambayar kenan da naiwa mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau
shugaban rundunar tsaro ta Najeriya General Christopher Gwabi Musa yayi murna kuma yayi na'am da wannan labari da muka samu na cewa wannan dan ta'adda mai suna Simon Ekpa wanda ya tsere ya koma kasar Finland wanda daga can yake tunzar mutane suna abubuwa na ta'addanci suna fada ma jama'a waɗanda basu ji ba basu gani ba so yanzu addu'a da muke shine wannan kama da aka yi mishi ya zama adadin da za a tasoke shi zuwa Najeriya domin ya zo ya huskanci shari'a kan ayyukan ta'addanci da ya dinga yi a lokacin da yana zama yana mafaka a can kasar Finland
Brigadier General Tukur Gusau kakakin sojojin Najeriya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya